Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da Allah da kuma niya hawa kuma ana iya samu Alpha Radio na kuma sun da ke kasar Ghana. Masu na'urar computer kuwa a duk lokacin da suke son kama ta canto suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum. Yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Grace Alheri Abdu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Kuma bayan labaran duniya za ku ji yadda sojojin Kamaru suka koma injiniyoyin kan hanya. Idan kuma muna da lokaci mu kawo muku ci gaba da tattaunawa da Madina Dauda tai da kakakin hukumar Kwastam na kasa John Atta. Sai kuma shirin adawo lafiya tare da Baba Yakubu Makeri. Kana mu kawo muku sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar tare da Sulaiman Muni Barma. Kashe mu kawo muku sakonin da ku masu sauraro kuka aika muna to amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Wani faifan bidiyon farfaganda da kungiyar ta'addanci ta ISIS ta fitar ya nuna kwantan bauna da aka yi a Niger har aka kashe sojojin Amurka hudu bara. Faifan bidiyon ya nuna lokacin da aka kaiwa Amurkawan hari. Sojojin ba su da isassun makaman da za su tunkari dimbin mayakan da ke dauke da bindigogi da ake sabawa a kafada da gurneti. Bisa ga dukan alamu kuma wani bangaren bidiyon mai tsawon kusan minti 9 an dauke shi ne da kyamarar daukar hoto da ake makalawa a hular kwano ta daya daga cikin sojojin da aka kashe. Wannan bangaren hoton bidiyon ya nuna waɗansu sojoji guda biyu suna harbi suna gudu gefen wata mota yayin da ake harbin su kusa da ƙauyen Tongo-Tongo. Bidiyon ya ƙare a inda sojan da ke ɗauke da kyamarar ya faɗi yayin da aka ga mayakan ISIS sun zo sun kewaye shi suka kuma harbe shi. Mayakatar tsaron Amurka ta faɗa jiya Litinin cewa tana sane da faifan bidiyon. Tace fitar wannan faifan bidiyon ya nuna irin rashin imanin mayakan da muke yaki da su. Kwantan baunan da aka yi ranar 4 ga watan Oktoba shekara ta 2017 ya sa ma'aikatan tsaron Amurka gudanar da bincike domin sanin ko sojojin sun samu horaswar da ta kamata da ko suna da makaman gudanar da aiki a kasar da ke yammacin Afirka. Ana kyautata zaton za a fitar da sakamakon binciken cikin wannan watan. Wani tsohon hadimin shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba zai ba da haɗin kai a gayyatar da aka yi masa ya bayyana gaban kwamitin da ke binciken katsa London da ake zargin Rasha da yi a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 ba. Sam Nunberg ya shaida wa tashar talabijin ta MSNBC cewa ba zan ba da haɗin kai ba, menene zai sa in shafe sa'o'i 80 ina binciken wasiƙun email da na yi musayarsu da wasu. A hirarraki daban-daban da ya yi ta kafofin watsa labarai jiya Litinin da rana, Nunberg ya bayyana binciken a matsayin bita da kulli ya kuma ce ba yana kin ba da haɗin kai ba ne da nufin kare shugaba Trump. Ya shaida wa tashar MSNBC cewa bari mu ga abin da Mr. Mueller zai yi, ina jin zai zama abin dariya idan ya kama ni, ina jin zai zama abin dariya matuƙa idan suka ce a kama ni. Isabel dos Santos, tsohuwar shugabar kamfanin mai da ƙasar Angola Sonangol ta musanta zargin da magajinta ya yi cewa ta gudanar da waɗansu hulɗar kasuwanci da suka shafi kamfanin da ake da alamar tambaya a kai a cikin sanarwa mai tsawon shafi 13 da ta fitar ranar Lahadi. Dos Santos mace da ta fi kowace arziki a Afirka wadda mujallar harkokin kasuwanci ta Forbes ta yi kiyasin cewa kudin da take da shi ya kai dala miliyan 2,600 ta musanta abin da ta kira bita da kulli da ake mata. Makon da ya gabata shugaban kamfanin Sonangol Kaso Saturnino ya bayyana cewa wani bincike da aka gudanar a cikin kamfanin ya nuna wata hulɗar kasuwanci ta dala miliyan 38 da wani kamfani da ke Dubai wanda Santos ta amince da ita jim kaɗan a bayan da aka sanar da ita daga wato aka sauke ta daga kujerar shugabancin kamfanin a watan Nuwamba bayan watanni 16 a matsayin. Dos Santos ta kare hulɗar kasuwancin da cewa an biya kuɗin ne ga ƙwararru da aka tuntuɓa kuma bai saba wa ƙa'ida ba. tace ta gudanar da aikin ta ne kamar yadda doka ta tanada kuma har zuwa lokacin da za a rantsar da wanda zai gaje ta. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'a Seoul sun ce shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya karbi bakuncin manyan hadiman shugaban kasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in a wata walimar cin abincin dare jiya Litinin a wani yunkurin diplomasiya da ake gani zai iya share fagen tattaunawa tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa. Tawagar Koriya ta Kudu mai mutane 10 karkashin jagorancin babban mai ba shugaba Moon shawarwari kan harkokin tsaro Chun Eun-young ta isa Pyongyang ne bayan tafiyar kai tsaye ta jirgin sama daga Seoul, abinda ba kasafai aka saba gani ba.
Umarullah, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To a jamhuriyar Kamaru, sojojin kasar ne suka mai gurbin wata kamfanin kasar China mai aikin hanya da ta bari sakamakon yawan har-haren Boko Haram. Wakilin muryar Amurka da ke aiko da rahotanni daga Kamaru din, Moyi Edwin Kindizeka, ya aiko mana da wannan rahoton. Na fassara kuma gashi zan gabata. Sojojin Kamaru sun ci gaba da aikin gina hanyar da ke arewacin kasar wanda ya iyakar kasar da Najeriya da kuma Chadi. Hakan ko ya biyo bayan da wani kamfanin kasar China da ke aiki yayi watsi da shine yayi gaba domin yawan har-haren da kungiyar Boko Haram ke kaiwa a wannan wurin. Wakilin wannan gidan rediyon mai aiko da rahotanni daga kasar ta Kamaru, Moki Edwin Kindizeka, yace to sojoji suka kawo motocin aiki irin su ka tafi la tumbushe itatuwa suka fara aiki akan hanyar da ta hada kasar ta arewacin garin Kausari wadda ta miƙe ta shiga cikin babban birnin Chadi wato Injamena, sai kuma a bangare guda ta yi jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya. Wannan aikin da sojojin kasar ta Kamaru suka fara yi ya ji hankulan ɗauruwan mutane wanda ya sa suka yi dafifi suna kallon waɗannan sojoji da suke gudanar da wannan aiki kasarika cikin waɗanda suke cincirin da mutanen kuwa masu kallo, har da wata 'yar kasuwa da kuma 'yan siyasa. Ga kuma abin take cewa,
duzar katozar da tan awan darin
cewa tayi muna munna da wannan aikin domin idan an kammala shi maimakon sa'o'i 12 zuwa 14 da suke yi yanzu za su iya tafiya cikin sa'o'i 3 zuwa 4 kacal da zaran an kammala wannan aiki. Wannan aiki dai an fara shi ne a ranar 1 ga wannan watan da muke ciki. Shi dai wannan aiki ya hada da garin Mora Danga da Kauseri dake cikin kasar ta Kamaru, wannan rikicin na Boko Haram ya tilasta masu gudanar da shi suka jingine suka kara gaba a cikin shekarar 2014. Sun ce sun dauki wannan matakin ne ko biyo bayan yadda kungiyar Boko Haram ta sace ma'aikatan su da suke aiki a wannan hanya da kuma haƙan ma'adanai a cikin irin dibar kan mai uwa da wabi da kungiyar ta Boko Haram ta yi a lokacin tana tsakira aikata wannan danyen aiki. Ta kutsa ne cikin wurin da ma'aikatan kamfanin na China suke da zama, ta dibi mutane 10 cikin su. Sai dai kungiyar ta Boko Haram bata tsaya anan ba, sai ta hada da motoci 10 na kamfanin masu aiki a wannan wurin. Sai dai a wani lokaci cikin watan Oktoba sun sako waɗannan mutane 'yan China tare da wasu mutane 17 da suka sace daga wasu sassa a ciki ko hadda matar mataimakin Prime Minister Ahmadu Ali na Jamhuriyar Cameroon. Ministan ayyukan al'umma na kasar Emmanuel Nganau Dijomesi ya ce tun faruwar wannan abin sun yi kokarin janyo hankalin kamfanin na China da ya koma bakin aiki da alkawarin ba su kariya, amma suka ƙi kasa suka ce ba za ta sabu ba. Ya ce wannan ne ya kawo hukumomin kasar suka yanke shawarar kawo injiniyoyin soja domin su ci gaba da wannan aiki.
This stretch of road would have been already entirely constructed if we did not face this very very painful situation.
Ya ce kamata yi a ce an kammala aikin wannan hanyar tuni, amma saboda mummunar yanayi da muka samu kanmu ciki sakamakon ayyukan ta'addancin kungiyar Boko Haram, ya ce muna aiki ne da babban bankin duniya kuma akwai kuɗi a ƙasa domin wannan aikin. Dijimesi ya ce babban bankin duniya ya bada kusan dala miliyan 125 domin ganin an kammala aikin a cikin watanni 24. Wakiliyar babban bankin duniya na kasar a Kamaru, Elizabeth Hubens, ta ce hanyar mai tsawon kilomita 212 yana ɗimbin muhimmanci a harkar kasuwanci tsakanin kasar da Najeriya da kuma Chadi.
The mission of the World Bank is to eliminate extreme poverty in the world.
Ce manufar babban bankin duniya game da wannan aiki shine ta ga cewa ta cire matsanancin talauci a duniya,
musamman can yankin arewa mai nisa. Sai dai duk da ikrarin da sojojin haɗin gwiwa na kasashen Kamaru, Najeriya, Chad da Niger ke yi na cewa kungiyar ta Boko Haram na zangon aikata ayyukanta na ta'addanci na ƙarshe ne, amma kuma kwaram sai gashi kungiyar ta matsa da kai harin kunar bakin wake a waɗannan kasashen. Idan dai ba a manta ba, wannan faɗaɗɗen ya samo asali ne a jihar Arewa maso gabashin Najeriya shekaru 8 da su gabata, wanda yanzu haka yayi dalilin mutuwar mutane akalla 25,000, yayin da wasu sama da miliyan 2.5 suka tsere suka bar gidajensu, in ji alƙalumar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayar.
To madallah, Allah ya kyauta. Kamar yadda muka fara kawo muku a cikin shirinmu na safi, wato tattaunawa da Madina ta yi da mai magana da hukumar kwastam na Najeriya John Atta, kuma za mu tashi ne inda Madina ta tambaye shi koya mutanen da ke karkara za su iya samun wannan damar shiga yanar gizo domin sayan mota ko kuma su amfana da wannan tsarin. Ga abin da kakakin ke cewa.
Dama yanzu yawanci wanda suka ce wannan abu, wasu ne wanda sun fito da wasu kauye, duk inda once za ki samu internet kawai za ki shiga. Kuma in ki samu kin je bank na garinku ki biya kudinki daga kauye ma kawai za ki wuce ki je inda motar take. Ga ma internet yanzu balantana ma zamani. Gashi internet yanzu a wayoyi mafi sauki, kowane kauye yanzu akwai, inda mutum yana da data kam zai iya yi, kuma da tax identification number 10 din nan. So abu ne an kawo ta a sauke, ba babban mutum ba karami mutum, kowa.
So ana iya ci sai a kwace mota ta sai wani ya siya?
Za a kwace in ki laifi ba, in ki laifi za a kwace, ba a kwace ba kawai ake yi ba, ana kwace na hannu masu laifi. Kuma ba an kwace ma an ganke maza ma kama ke kuma a hukuta ke, in ya kama ma ki je burusuna maza ki je.
To yanzu in kuka kama misali mota da ta ɗebo shinkafa daga Kano zuwa Bauchi, me yasa ba za a tallata shi ma wanda ya kuka kama a hannun shi ba?
To in haka kuma ai kenan an dore ma laifi gindike. Misali yanzu Najeriya ba ta yarda da wannan laifin fasikori ba. Kenan mutum ya yi fasakuri, ofisoshinmu sun wahala sun je har sun samu sun kama, sai ban shi din ma an kama shi ma za a hukunta shi a kai shi ya je bursuna. To shi ne kuma za a kawo shi kuma a roke shi ko yana so kafin ma wani. To an haka ne, to ba ma amfanin ma'aikatan custom kenan. To kenan ma fasakuri ba laifi ba kuma a Najeriya kenan. Dokanmu.
To ni da naje sayayyen kayan abinci a wani gari don in sayar a wani gari, me laifi na?
To laifin ki shine kin je kin siyo kaya da aka yi fasakurin ta zuwa cikin gari, kuma kin sani doka ya hana, kuma kin san wannan shinkafa ba shinkafan Najeriya bane, kin ga label din kin san dai ba na Najeriya bane. Kenan kin saya kin bashi kudi shi mai fasakurin, shi ma ya samu kudi, kenan kin karfafa shi ya ci gaba da aikatawa. To dokanmu, doka da ta kafa ma'aikatan custom ta hana a sayar ma kaya ma wanda ya yi fasfuri. Tun lokacin da aka kama kayan, so ma aiki inda in an same mutum ne a arrestin nashi a hukuta shi, in ya kama mai shiga burusuna ya shiga burusuna. Ashe za a je a ciro shi kenan daga burusuna din a kawo shi kuma a bashi hakuri ko yana so abun, kuma in ba samo shi ba ya gudu. To kenan ma muna neman shi mu hukunta shi. Doka ta hana wannan a sayar ma wanda ya faskuri abun, a marmashi kuma a ce shi ne kuma ya saya. Doka ya hana.
To kafin mu ci gaba da shirin mu, a ci gaba da shakatawa dai da wannan faifan.
Amshin waka ta in kadi hujjar bari in bude maka, ai mulki nike mace ta Allah sannan shi ne hanyar halaka, in ka yi adalci shugaba to Allah za ya saka maka, in ka zama mai san zuciya to Allah ba shi dafa maka, adalcin nan a bayyane yake je mala.
To har yanzu dai ana sane da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu agogo ya ce karfe 2 na tsakar dare da minti 14. Ga kuma shirinmu na gaba.
matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na a dawo lafiya. Baba Yakubu Makiri ne daga sashen Hausa da Murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai yada zango ne a jihar Neja, jihar da ta fi kowace jiha a Najeriya yawan titunan gwamnatin tarayya. Galibin matafiya daga kudancin Najeriya sukan ratsa a cikin wannan jihar ta Neja zuwa arewacin kasar. Muhimmancin wannan jiha a wurin zirga-zirgar ababen hawa a Najeriya shine dalilin da yasa wannan shirin ya yada zango a babban birnin jihar Minna, inda wakilinmu Mustapha Nasir Batsari ya tattauna da shugaban hukumar kiyaye hatsira ta ƙasa a can jihar Neja, wanda ya gabatar da kansa kamar haka.
Sunana ko Commander Yusuf Garba, shugaban hukumar kiyaye hatsira na ƙasa jihar Niger State.
Kada za mu so mu ji wani kokari kuke yi na wayar da kan jama'a musamman ma'abuta ababen hawa wato direbobi na motocin haya da kuma masu na kansu wato private da ma masu amfani da babura domin ganin an samu an kiyaye samun hadura a jihar abun nan a manyan tituna na Niger.
To alhamdulillah ita wannan hukumar kamar yanda jama'a suka sani an kirkiro ta ne domin ta kare haduran da ke faruwa a wannan kasar. Kamar yanda kuma jama'a suka sani kafin kirkiro wannan hukumar haduran da ke faruwa a wannan kasar hadura ne mummuna. Meye munin su? Muni ne wanda yake ya taba ita kanta rayuwar kasa din ta fannin tattalin arzikin ta. Domin mun kasance muna kusan na farko a duniya. A kiyasin ita Majalisar Dinkin Duniya ta nuna a wancan lokacin muna cikin kasashe waɗanda suke za a ce kasar mu tana cikin goma na farko waɗanda haɗura ke faruwa a duniya, inda kuma ta kasance ta ce wuri ne wanda yake mai haɗarin gaske jama'a su ziyarci kasar nan akan tituna. So lokacin Allah ya bamu nasara aka samu shugaba mai hangen nesa ya fitar da wannan hukumar shine General Ibrahim Babangida. Mun yi kokari a wannan lokacin muka fitar da wani sashi domin yana cikin dokar kasa din wadda ta tsara wannan hukumar cewa a fitar da su na jama'an da aka tabbatar mutane ne na gari masu mutunci waɗanda kuma jama'a ke sauraron su a shigo da su ciki su taimaka wurin fadakar da jama'a kan yanda za a kiyaye shiga cikin hadari. Shine muke kira special marshals. Mun kawo su ciki ya zama yana cikin harsashi na fadakar da jama'a. Bayan wannan mun yi kokari, wannan hukumar ta yi kokari, gwamnati ta yi kokari ta dubi waɗanne jama'a ne suka fi amfani da titunan nan. Sai aka ce direbobin motocin haya suna ciki, sannan masu motocin kansu su ma suna ciki. To sai aka ɗebo jama'a cikin su, zan iya tunawa akwai wanda ake ce Majak, shine National Secretary na NURCW, aka sashi cikin hukumar gudanarwa ta wannan ma'aikata din. To amfanin sashi shine a fadakar da su motocin haya din. A bisa wannan yanayin ya zama muna ɗabi'a, ya zama muna kuma jiki kulliyomin mu rinka zuwa tashoshin motoci muna fadakar da su. Mukan yi kuwa misali a ce tashar menadin nan da sauran rassa na tashoshi mukan je a yi kuwa in lokaci yi kuwa ne, in kuma na tattaunawa ne za mu zauna da su shugabannin mu tattauna da su ga abubuwan da muke ganin lalle in ba a daina su ba hadari zai au, in kuma aka daina su to za a samu ciwo kan hadari. To muna wayannan bancin tattaunawa da su masu ruwa da tsaki cikin harkar zirga-zirga a titi, muna magana kamar yanzu wannan da nake da kai da yan jarida, mu fitar ma mutane korafe-korafen da muke gani da kuma wayanda jama'a ke yi game da tukin ganganci wanda kulliyomi yakan kawo salwatar rayuka. So kaga idan muka dauki fadakarwa nan za mu iya daukar lokaci mai tsawo ba mu kare babancin yan jarida akwai abin da muke cewa advocacy visit wato ka ziyarci mutum wanda yake ko kuma mutane da suke kuna da alaka da manufa guda me alaka din me manufa alaka shine ya za a kyautata zurga zurga a wannan kasar to irin masu motocin kansu kamfuna wayanda suke suna amfani da motoci ne na haya mukan ziyarce su mukan binciki lafiyar motocin su mukan binciki lafiyar direbobin su kai hatta ma mun kawo wani abu wanda yake idan kana da mota fiye da uku to dole ne mu zama muna da register ka kuma dole ne mu ma mu ziyarce ka sannan dole ne mu gaya maka abubuwan da ya kamata motocin nan naka da ma'aikatan nan naka su yi domin a kiyaye haɗura so duka waɗannan suna cikin fanni na fadakarwa bancin haka nan kuma muna da abin da muke kira ƙungiyoyi a makarantun ne misali a secondary school da primary duk wasu masu waɗannan club club ko ƙungiyoyi sun gani ne daga hukumar kiyaye haɗura kafin su yi nasu so muna kokari mu kama yara tun suna ƙanana mu fadakar da su yawwa mu wayar da kansu dangane da abubuwan da hadari yake ciki a wannan kasar domin su kiyaye in sun girma suka kai munzalin samun motoci na kansu ko kuma suka kai shekarun da an yarda su ja mota su kiyaye kar su samu kansu cikin waɗannan masifa na hadari
anan ne zamu datsa aya a wannan shimfida da bakon namu ko komanda Yusuf Garba shugaban hukumar kiyaye hatsira ta kasa shiyar jihar Deja ya mana kuma mun ci gaba da hira a makon gobe a madadin bakon namu da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka baba Yakubu Makeri ne daga Washington DC dake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
to a dawo lafiya baba Yakubu yanzu kuma ga Sulaiman mun da bar madana sharhin jaridun jamhuriyar Nijar
zamu soma sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lagris wacce ta ruwaito cewa shugaban hukumar kwallon kafar Nijar Kanal Jibril Hamidu Pele da ministan wasannin motsa jiki Kasim Muktar sun fara yi wa juna kallon hadarin kaji bayan da ministan ya rubuta wa shugaban hukumar ta feni futtakarda akan bukatar yayi masa bayani game da wasu kalamai masu barazanar haddasa rarrabuwar kawuna da yake zargin sa da furtawa a game da tsare-tsaren gasar cin kofin kwallon kafar nafiyar Afirka ta ƴan ƙasa da shekaru 17 da za a yi a Nijar a shekarar 2019 jere ta ce masu sha'awar kwallon kafa sun fara nuna damuwa akan yiwuwar yadda wannan takun saka ka iya shafar gasar da CAF ta damkawa Nijar nauyin shiryawa Jaridar Le Republicain ta bayyana cewa kotun kare shari'a ta bayyana ranar 11 ga watan Afrilun 2018 a matsayin ta fayyace hukuncin da za ta yanke game da shari'ar nan ta badakalar jarirai da ake zargin madugun ƴan adawa Hamma Amadu da Hannu Dumu-dumu. Jaridar ta ce a ranar 28 ga watan Fabrairun da ya gabata ne aka yi tsammanin jin matsayin kotun game da korafin da lauyoyin da ke kare tsohon kakakin majalisar dokokin ta Nijar suka yi dangane da rashin cancantar hanyoyin da aka bi tun tushen wannan shari'a da ta ɗauki shekaru ana tafkawa sabili kenan da kotun ta kurde cassation ta jinkirta har zuwa ranar da alƙalan kotun tsarin mulkin ƙasa za su raba gardama akan sahihancin wannan shari'a ko rashin sa a dokance jaridar Lebanon na cewa Hukumar jami'an Duwan na samun nasara a yakin da ta kaddamar domin farautar masu fasa kwarin man fetur a jihohin Tilaberi da Yamai inda wasu bayanai ke nunin kasuwar bayan fage na kokarin samun gindin zama. Lebanon ta ce kodayake wasu daga cikin masu irin wannan sana'a kan yi sarin man ne a hannun amintattun gidajen mai bincike ya gano cewa a ɗaya dabra wasu na shigowa da man fetur ta ƙarauniyar hanya lamarin da ya sa jami'an na Duwan cafke lita 10,000 a hannun 'yan fasa kwauri a cikin 'yan kwanaki kalilan. Mu cike sharhin na wannan mako da jaridar La Rue de l'Histoire wacce yake labarta mana cewa kasar Amurka ta ɗauki alkawalin tallafawa jamhuriyar Nijar da biliyan 18 na dalar Amurka domin yaƙi da masasarar cizon sauro a tsawon shekaru 5 masu zuwa. Jaridar ta ce a yayin wata yarjejeniyar da aka rattaba wa hannu tsakanin ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Idi mai nasara da wakiliyar USAID a yankin Sahel Alisa Cameron bangarorin biyu sun bayyana shirin amfani da wannan tallafi don samar da rigakafi ga yara ƙanana da mata masu juna biyu a Nijar, ƙasar da aka kiyasta cewa mutane kusan 3,000 ne suka rasu a sakamakon masassar cizon sauro a shekarar 2017. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
An gaishe ka Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Assalamu alaikum Sashin Hausa na Murya America. Eh magana ni ne Inuwa Abdulmalik Unguru, shugaban matasan kungiyar zaɓi sanka da taimakon juna Rashin Jihar Yobe. A yau ina so in kira da mai girma shugaban karamar hukumar mu ta Unguru akan ya kamata ya dauki mataki akan masu tallan magani da suke kura bolin da har sakuwa suna damun mutane a gari.
Assalamu alaikum Sashin Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga garin Timadaki a jihar Bauchi. A ra'ayina na yau zan kira ne ga al'ummar Najeriya musamman masu rikici da fitina. A gaskiya ya kamata al'umma su sani zaman lafiya fa shike kawo ci gaban waje da kuma bunƙasan waje.
Sunana Lawal Manaja Abdulkiya. Ra'ayina yau akan wannan aka saka son yadda ake tsakanin manoma da makiyaya din nan da ake amma gana akan ni ina ga azahirance ba kula ni da manoma din da ne suke kullum ina ga yace ne suke shiga ni gar fulani su ne su kace manoma ko kuma su yi manoma a ta'adi kuma a zo a fara musu da tsare-tsare da aka saka sai kuma abin da yake faruwa a nan tarawa dumai zantara ya kamata shugaban kasa ya sa ido sosai ya tsaya ya yi bincike akan abubuwan da suke faruwa. Assalamu alaikum murai Amurka mai magana kuma abin didi ne ga local government jihar Kebbi Najeriya. Hakikanin gaskiya ina kira ga Muhammadu Buhari ya kamata a ɗauki matakin ba su ba ta ba. Shekaran jiya an kai hari ne Duguri an rusa sojoji sama ga 10 an kai Zobe an kai an ɗauki ƴan mata sama ga 100 da wani abu. Yau ga an kai hari Mandala. Ai yana da kyau a duba akwai da walaki ko a canza wasu sojoji haka sojojin Najeriya ko a canza aiki na ƙasa ko dai a ɗauki matakin ba su ba ta ba. Su ƴan Boko Haram din nan kenan yanzu ne aka so a nuna. Bambancin gwamnati ga gwamnati PDP babu an sace ƴan mata waccan gwamnati yanzu an sace ala kai hari ne Duguri yanzu a wancan lokacin yanzu ana kai.
Assalamu alaikum BOY Hausa, sunana Sami Bello a tsare daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Zan yi amfani da wannan dama da suka bani domin isar da kira na musamman ga mai girma shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari da duka wani a wannan gwamnati mai ci da suya Allah su yi ƙoƙari su ƙara ƙaimi a kan harkar tsaron nan.
To madalla yanzu mun zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice.
Wani faifan bidiyon farfaganda da kungiyar ta'addanci ta ISIS ta fitar ya nuna kwantan ɓauna da aka yi a Nijar har aka kashe sojojin Amurka guda huɗu bara. Faifan bidiyon ya nuna lokacin da aka kai wa Amurkawan hari, sojojin ba su da isassun makaman da za su tunkari ɗimbin mayakan da ke ɗauke da bindigogi da ake saɓawa a kafaɗa da kuma gurneti. Bisa ga dukkan alamu wani ɓangaren bidiyon mai tsawon kusan minti 9 an ɗauke shi ne da kyamarar ɗaukar hoto da ake makalawa a hular kwano ta ɗaya daga cikin sojojin da aka kashe. Wannan ɓangaren hoton bidiyon ya nuna waɗansu sojoji guda biyu suna harbi suna gudu gefen wata mota yayin da ake harbin su kusa da ƙauyen Tongo-Tongo. Bidiyon ya ƙare a inda sojan da ke ɗauke da kyamarar ya faɗi yayin da aka ga mayakan ISIS sun zo sun kewaye shi suka kuma harbe shi. Wani tsohon hajimin shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba zai ba da haɗin kai ga gayyatar da aka yi masa ya bayyana gaban kwamitin da ke binciken ƙasar London da ake zargin Rasha da yi ba.
To madalla, yanzu kuma anan mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima ku josu abokan aikin da wani sabon shirin. Ciki ku hada shirin nan na noma tushen arziki tare da Sarfilu Hashin Gumel. Yanzu amadun kwada kuwa nan sashen Hausa musamman ita Grace Alheri Abdu da tsaya na gabatarwa da Salamu Abdu ya bada umarni da injiniyan mu Thomas. Ni Ladan Ibrahim Aiwo ke cewa ku wuni lafiya mu kuma kwana lafiya sai an ji mun ku.